Trying to be somebody, I love you for mommy. Still, I love you for daddy. I'm just gonna come body. Then I'm sad to see Galeni. Then I'm a man who's nanny. Love, nanny, who's nanny. I'm a woman. Normally, I'm a woman. 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 I'm a woman.
Baban jiki a suna ne muna kan su kama suma ne yanzu duka suna suma ne wai sun ga SPM wani so suke in gama in na fara kan na juma ni yanzu na dau azama dole ne su jira in gama yanzu ana tunawa da ni masoya na ci da ni sai ku bar kuna kuni yanzu duka su suna gani so suke in gama sai mama ta ce u kuma in na fara kan na gama kuma in ga dan kuma
Badashankali, come muna ankali. Allah, she don't want to believe. Kawai jira za ku ku gani.
To ya ne, wewe wa mota bane,
na da bane.
Ai sun gane,
ai sun gane
mu su kunne.
Aya aya, dan baki tiki, wallahi sai ku jira, sai ku jira. Ne ka wanda za ku ba mu jinkira.
Mama ta ce na ce, na ce na ci gaba. Kome za ku ce?
I be musically vibe, call me survivor. I be singer, same time I be rapper.
Latina, Latina, chicken, Latina, Latina.
Sinovena, chica, but I want to sing the vibe. I was traveling, eating super Javani. I'm in the company.
All I do is fun with me. Don't call me, it's not money. As you can see, this life no fun. It's your brand new shit that I hate talking.
I don't sound like nobody, but I'm trying to be somebody. I love you for mommy, still I love you for daddy. I don't sound like nobody, then I'm sad to see Galeni. Then I'm